Demokradiyya ta ta'allaka ne akan muhimman dabi'u da suka hada da yancin fadar albarkacin baki, mutunta yancin dan Adam da gudanar da sahihan zabe akai-akai. Duka la'akari da muhimmancin waɗannan, Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin babban taron ta shekarar 2007 ta ayyana ranar 15 ga watan Satumba a matsayin ranar demokradiyya ta duniya. Ghana ta kasance ƙasa ta biyar a jadawalin ma'aunin ƙarfin demokradiyya Afirka na 2023 bayan ƙasashen Mauritius, Botswana, Kirwet da kuma Namibia. Duk da cewa ana samun tangarda wasu ɓangarorin demokradiyya a ƙasar, amma duk da haka Ghana na iya ƙoƙarinta, inji Alhassan Suleiman Bello, mai bincike ko manazarci akan harkokin siyasa.
Jihar Afirka da West Africa gabaki daya, Ghana na cikin ransu ɗan kasashen kaɗan da lamarin demokradiyyarmu da siyasarmu dai yana da ƙarfi, kuma mun cire demokradiyya kuma muna cin amfaninta a kan canza gwamnati ba da tashin hankali ba. Idan ma aka yi kafa kuriya aka samu bambancin ra'ayi, muna zuwa kotu mu je fassara duban maganar na gane wanda yankinta ba shi nasara. Amma kuma demokrasi da kansa ma ne inda ake cewa wai process ne, sababu ne gaba ɗaya da ake samu nan da nan ya nuna ya dafa kowa zai ci bai.
Sai dai Isa Abdulsalam, sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti, yana ganin demokradiyyar Ghana na fuskantar matsaloli musamman a baya-bayan nan.
Kabarin ƙasa na Ghana da yake yanzu mu ma muna cikin namu alhamdulillah dai ba jin mulki ba, amma matsalolin da muke samu wanga watanni biyu da ya wuce ba abin kirki ba ne. Ka duba a wurin gidan ɗan parliamentinmu ba a zaman lafiya, ba dace sosai, kullum ana maganganu da yake kowa na dokan wani mataki na interest parties. Ka zo wurin ɗan alkalai kuma yanzu maganar jin mu'amala maganar president ya bayyana kamar muna sanin kamar alkalan ma ana dokan su ne domin tuna tare da wani kungiya na fata. Ya kamata ka san ana kai sauri ta tashi ta doki mataki kan za ta yi ta bar mutane su samu yadda ma demokradiyyar da muke ciki.
Taken bikin demokradiyyar bana shi ne ƙarfafa manyan gobe, wato matasa ba kawai shugabannin gobe ba ne, amma suna taka muhimmiyar rawa wajen cin demokradiyya gaba a yau da kuma tabbatar da cewa an shigar da muryoyinsu cikin shawarwarin da ke da tasiri a rayuwarsu. Shin matasa na tasiri a demokradiyyar Ghana kuwa? Tambayar da na yi wa matashin ɗan siyasa Sadat Hamisu Baku kenan.
NDC da MPP, in ka duba da leadership of those parties nan duka, youth nan na da yawa ciki, domin ne sun samu karbuwa kuma da irin taimakawa da suke yin da political parties. Idan ka duba university da muke da shi na duka, akwai youth politics da suke yi wurin both NDC da MPP duka muna da wannan wurin. In kuma ka duba leadership in government yanzu haka, the CEO sun feroz abin ga institutions da muke da shi, yawanci heads ɗin wannan institutions nan duka matasa ne. Ta kai shi dai wato youth nan suna contribute to the democracy da muke ciki yanzu. Da ita ne dai ka tambaye ni, na ce maka ya taimaka ko kuma youth sun taimaka cikin wato mu ga cewa demokradiyyar mu ta samu karba kuma ta samu zama.
Tun daga shekarar 1992 ƙasar Ghana ta gudanar da zaɓukan jam'iyyu da dama, kuma ta yi nasarar miƙa mulki cikin lumana tsakanin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu, wato NDC da kuma MPP. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.